ranar 22 ga watan Maris ta kowace shekara rana ce da mun san dinkin duniya ta ware a matsayin ranar samar da ruwa ta duniya. Ana amfani da wannan rana dai wajen fadakar da al'ummar duniya game da muhimmanci ko amfani da tsaftataccen ruwan sha da kuma samar da shi ga bil'adama. Taken bikin na bane shine amfani da hanyoyin asali wajen samar da ruwa, wato nature for water. Mr. Sanjay Kumar wani dan kasar India ne da ke kware a harkar samar da ingantaccen ruwan sha a kasashe masu tasowa.
Right now, if you talk about the water conditions of drinking water in Nigeria, presently the water which comes out is very hard. It is acidic in nature.
Yace idan kai magana game da samar da ruwan sha a Nigeria, a halin da ake ciki yanzu ruwan da ake samarwa ruwa ne da ke kunshe da wasu sinadarai masu illa ga jiki. Kuma wannan ne yasa ake samun matsaloli na cututtuka da ake samu a cikin ruwa. Asali ma dai kimanin mutane 70 marasa lafiya a asibitocin Najeriya, cutukan nasu na da alaka ne da shan ruwa mara kyau.
Almost more than 70% of the beds in the hospitals are occupied by the patients who are having waterborne diseases.
Dr. Kuma zauna birnin ta Lagos sun fuskanci irin waɗannan matsaloli na rashin ingantaccen ruwan sha. Ga dai abinda wata ta shaida mani.
Akwai wadansu ruwa bayi da kyau, da yake cewa akwai wadansu pure water. Idan mutum ya siya a titi na taba sha, an kai ni asibiti na yi kwana uku. Ina so gwamnati na Lagos su je su bimbikice masu wannan ruwan, da yake cewa suna yi illegal ruwa mara kyau, ba sa sa treatment, ba sa sa komai, su diba ruwa kanga din ba su san meye ne yake ciki ba, su sa ciki, su yi sealing dish a cikin pure water, su dinga ba mutane, suna kashe mutane.
Kowar mataki gwamnatin jihar ta Lagos ke dauka na inganta ruwan sha a jihar, a wata sanarwa da ta fitar da a nan Lagos, babban jami'a mai kula da ingantaccen ruwan sha a hukumar samar da ruwan sha na jihar Lagos, Mrs. Mansura Dubaniri, a bada tabbacin gwamnati ga al'ummar jihar Lagos da yawan su ya kai kimanin miliyan 20 da samar da ingantacce da kuma ruwan sha mai tsafta domin kawo karshen shan ruwa mara kyau. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.